his sexophone. Gotta hear this one. Oh, boy. Now, listen carefully. Noisy George was a salesman in the New York area, garment district, but he heard so much about fabulous commissions made in insurance that he decided to get into that racket. Accordingly, he presented himself to the manager of an insurance office, saying, "My friend, this is your lucky day. Noisy George is ready to work for you." The manager asked if he had any experience, and George answered, "No, but I don't need it. I can sell anything. Just test me, brother." The man behind the desk said, "Okay, hotshot. Here is a policy for $100,000. I want you to sell it to the president of the Brown and Ohio Railroad. And don't come back until you do." The very next day, George barged into the insurance office and plunked the policy on the manager's desk, signed and sealed. The man looked at it in amazement, but the happy look on his face soon changed into a frown. "What's wrong?" said George. To which the manager retorted, "Where's the specimen?" "What specimen?" cried George. "You didn't tell me anything about a damn specimen." He reached out his hand. "All right, let's have the bottle." The following day, George came into the office carrying two buckets, one in each hand, and the buckets were far from empty. He kicked open the door to the manager's office and stood there holding the buckets. Gracious, terrible. Ooh. Oh, I can't go on with this. Oh. He was... I hate to interrupt this, but anyway, he had the buckets, one in each hand, and the buckets were far from empty, as I said before. He kicked open the door. He stood there holding the buckets. The insurance man, not knowing what to expect next from his character, said, "Well, let's have it. Where's the gag?" "It's no gag, boss," answered George. "I went back for the specimen, like you told me, but when I busted in on the president, he was holding a meeting of the board of directors, so I sold them a group plan." Da 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 da